إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai, wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan masallaci na Al-Firdaus ke wannan unguwa ta Sabon Gari a garin da magaran Jamhuriyar Niger. Yau muna maraicen Juma'a daren Subdu, hudu ga watan Rabi'ul Akhir, wata na hudu a jerin kalanda ta Musulunci, bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447, wanda ya daidai da 26 ga watan 9 2025. Insha Allah za mu ci gaba da karatun littafin mu na Hisnul Muslim min Adhkaril Kitab was Sunna, wallafa shayin malami Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qatani, Allah jikansa da rahama. Yau za mu tashi darasi na 14, babi na 15, Azkarul Azan. Kenan zikirori da ake karantawa a lokacin kiran sallah. Da farko, al-azan shine kiran sallah. Asalin shi a Larabci shine al-i'lam, sanarwa, a sanar da abu. Shine ake ni da al-azan. Kuma ya zo a Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa azanu minallahi wa rasulihi ila an-nasi yawmal hajjil akbar. Kenan aka ce azan shela kenan. Wannan yana cikin suratul Tauba aya ta 3, da Allah ce wa azanu minallahi wa rasuli. Kenan wannan shela ce ko sanarwa ce daga Allah da manzansa zuwa ga mutane a ranar haji wanda yake babba. Kenan kaga nan da aka ce wa azanun ana nihin sanarwa, i'lamun. Kenan azan ana nihin sanarwa. Kuma haka Allah subhanahu wataala a wani waje yana cewa wa adhin bin nasi bil haji ya'tuka rijala, wanda yana cikin suratul Hajj. Allah ce kai shela a cikin mutane, bil haji, game da zuwa aikin haji, a cikin suratul Hajj ayat 27. Kaga nan da aka ce wa azzim bin nasi ana nin yayi sanarwa, yayi shela. Haka a cikin suratul Anbiya Allah ke cewa fa qul azantukum ala sawa, fa in tawallaw fa qul azantukum. Kenan idan suka juya da baya, fa qul azantukum, kace na sanar da ku. Kenan kaga nan duka yana daukar ma'anar sanarwa. To abinda yasa al-azan sanarwa ce ta mi, sanar da mutane lokacin sallah yayi, shine ake ce ai al-azan, saboda asalin shi a Larabci sanarwa ne. To kuma daga shine aka dauko kiran sallah, ma'ana ana sanar da mutane lokacin sallah yazo. Amma shi sanarwa da wasu kalmomi ne ke bantattu sanannu, wanda addinin musulunci yake bance wanda za a ringa sanar da mutane idan lokacin sallah yayi. To amma akwai da suke cewa azan, to wannan kuskure ne. Akwai azan, shi wannan jam'i ne na kunni, kunni al-uzuni da Larabci lorai, ana ce mai al-uzunu, in sangili ne guda daya mufrad. don za ka yi jami plural din shi ka ce azan to akwai da za ka yi sunan suna ce azkarul azan ma'ana zikirorin kunnaye to ka ga wannan rashin sanin larabci ne kenan shi kiran sallar azan ba a jan alhamza din ba ta a ba a jan adam idan ka ce al azan shine kiran sallar amma in ka ce azan ya koma kunnaye wannan ya zo a cikin alqur'ani guda a guri 12 jam'in kunnaye na harkonsu Allah ce aukasaibi min as-sama'i fi zulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim suna sanya yatsotsinsu a cikin kunnayensu kaga an ce fi azani na karshe a cikin suratu nuh Allah yake cewa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim suna sanya yatsotsinsu a cikin kunnayensu kenan mu bambanci kaga ce azan tunda a cikin alqur'ani zo dan kawai wani ya confounder din sai ya cakuda su akwai azan jami'i ne na kunne ma'ana plural ne na kunne kunnaye diya suna ke ce musu azan in kuma ana ne kiran sallah ne sai a ce azan ba a jan adam kenan mallai ce mana zikirori da ake karantawa lokacin kiran sallah kamar da muka wadi wancan sati cewa akwai ladabba guda 5 wanda ake so kowane musulmi ya kiyaye lokacin mi kiran sallah akwai babban malami ana ce mai Ibnul Qayyim al-Jawziya asalin sunan shine Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub ya rasu bayan jira manzala sallallahu alaihi wasallam shekara 751 shine babban dalibin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah malami ne wanda yake yayi wallafe-wallafe a cikin wannan addini na musulunci yana daga cikin manyan malamai na addinin musulunci akwai litafi da wallafa ana ce mai Zadul Ma'arif fi Hadi Khairul Ibad wanda yayi shi ne akan tarihin manzon Allah da wasu abubuwa da manzon Allah yake tun daga tarihin manzon Allah da yadda manzon Allah yake yin ibada kama da tsarki alwala sallah azumi da azkar da sauransu duka komai yayi bayani shi yace yasa ta mai Zadul Ma'arif fi Hadi Khairul Ibad zai hadi ma shari'a ta khairul ibad mafi alkhairi alitu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam litayin kuma mujalladi 5 kuma wani ikon Allah litayin ya rubuta shi ne lokacin da ya zo aikin hajji kafin a fara aikin hajji ce to bari a ribaci lokacin ya rubuta shi mujalladi 5 ne bolim guda 5 ne a cikin bolim na 2 mujalladi na 2 shafi na 356 turasan sankansis ya kawo shi karkashin babun az-zikru indal azani wa ba'dahu zikiri da ake karantawa lokacin kiran sallah da bayan kiran sallah yace wa amma hadiyu sallallahu alaihi wasallam amma shari'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi zikiri wajen yin zikiri indal azani a lokacin kiran sallah wa ba'dahu da bayan kiran sallah fa shar'a li ummatihi minhu khamsata anwa manzo Allah shar'antawa al'ummarsa nau'i guda 5 to wa'annan nau'ukan guda 5 sune me yasa muslimi ya dauko su ya kawo su a cikin littafin sa wanda mun ce Ibn al-Qayyim ya kawo sai ce duk wani musulmi nagari mai son koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama namiji ne ko mace ana so ya kiyaye wa'annan ladabba a lokacin kiran sallah da harko mallaya ya kawo mana ya qulu misla ma yaqulu al-muazzin amma ka diba cikin littafin gaba ta harko ya ce ya qulu misla ma yaqulu al-muazzin illa fi hayya ala as-salah wa hayya ala al-fala fa yaqulu la hawla wa la quwwata illa billah wannan shine abu na farko mallai ce yaqulu mai sauraron kiran sallah zai fadi misla kwatankwacin ma yaqulu al-muazzin irin abin da mai kiran sallah yake fada a kiran sallarsa illa sai dai nan tugaciya ne exception ne akai istisnai ne akai sai dai fi hayya ala as-sala wa hayya ala al-fala lokacin da ladan yake ce hayya ala as-sala da hayya ala al-fala to anan kai mai saurare mai zaka ce fa yaqulu sai ce la hawla wala quwwata illa billah to wannan ya zo ne a cikin hadisin Abi Sa'id al-Khudri yana cikin Bukhari da Muslim Bukhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 611 sisan ons muslim ya kashi hadisi mai lamba 383 turwasan katroventura ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abi sa'id al-khudri sunan shi sa'ad bin malik bin sinan yadda Allah tabbata gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace idza sami'tumun nida idan kuka ji kiran sallah faqulu misla ma yaqulu al-muazzin to kuwa duka tankwacin abinda ladani yake fadi إلا في هيا على الصلاة وهيا على الفلاة وقول لا حول ولا قوة إلا بالله سيدي أفضل شيء هيا على الصلاة هيا على الفلاة وأنا ذاك شيء لا حول ولا قوة إلا بالله كنا من جهة سنة كن بخاري ومسلم من ذا الله شيء idan kuka ji ladaina kiran sallah ko duk irin abin da yake fadi a kiran sallah inda za ku saba shine inda in yace hayya ala salah hayya ala falah ku ba za ku ce ba hayya ala salah hayya ala falah ni za ku ci sai ku ce la haula wala quwwata illa billah kuma abu na harku in aka tambaye ka shin kiran sallah zuwa qur'ani kun ga nan manzo Allah amfani da kalmar annida kiran sallah da za ci ka kawo aya wanda take nuni akan kiran sallah mashru'iyya ma'ana shar'anci kiran sallah a cikin alqur'ani akwai kuma a guri guda biyu ne kare Allah ya ambata a cikin alqur'ani na farko a cikin suratul ma'ida aya ta 58 Allah ce wa idza nadaitum ila salati kaga ce idza nadaitum ila salati idan ka kira su zuwa sallah ittakhazuha huzwan wa la'iba sai su rike ta a matsayin izgilanci da wasa da wargi to kaga nan malamin su ce nan Allah ya ambani da idza nadaitum ila salati idan ka kira ku zuwa sallah nan ana nin kiran sallah wuri na biyu kowa san shi cikin suratul juma'a aya ta 9 ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati ya kwane kai imani idan ka kira ku zuwa ga sallah to shi yasa nan ma manzo Allah ambaci annida shi yasa kiran sallah ko ka ce al azan ko ka ce annida kenan duka yana daukan ma'ana guda biyu duka to na farko abinda ake so mu yi yayin da muka ji kiran sallah shine mu wadi kwatankacin abinda ladan yake wadi sai a wajen fadin lada hayya ala salat da hayya ala falah to anan mu ce la haula wala quwwata illa billah to wani na ya ce bai gane ba ya ake ni da abinda ladan ya hodi ka hodi sai a wajen hayya ala salat da hayya ala falah ga wata ruwaya na wata ta huddo mana abin fili a fili ruwaya Imam Muslim hadisi mai lamba 385 turwasan 85 daga sahabi Umar bin Khattab radda Allah tabbata a gare shi Umar dan Khattab yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace idza qala al muazzin idan ladan shine al muazzin idan ladan yace Allahu akbar Allahu akbar fa qala ahadukum to sai dayan ku yace Allahu akbar Allahu akbar kuma hadisi abi sai hudiri kawai manzo Allah me yace tayi mana kawai idza samitum nida idan kuka ji kiran sallah fa qulu misla ma yaqulu al muazzin ko wadi irin abinda ladan ya wadi kaga nan a dunkule ne to wani na yace ya kamar ya ake ni to shine a wannan ruwaya ta Umar hay manzo Allah fa yace mana fili din rishin fahimta ka zaka gani yace idan ladan yace Allahu akbar Allahu akbar fa qala ahadukum shi ma dayan ku sai yace Allahu akbar Allahu akbar ai shine abinda aka ce kawai irin abinda ladan ya wadi ko idan ladan yace Allahu akbar Allahu akbar manzo Allah yace to sai dayan ku shi ma yace Allahu akbar Allahu akbar na gaba manzo Allah yace fa idza qala idan yace ashhadu an la ilaha illa Allah qala sai dayan ku shi ma yace ashhadu an la ilaha illa Allah kaga idan ladan yace ashhadu an la ilaha illa Allah manzo Allah yace kai ma sai ka ce ashhadu an la ilaha illa Allah summa qala idan ladan yace ashhadu anna muhammadar rasulullah idan ladan yace ashhadu anna muhammadar rasulullah qala sai dayan ku yace ashhadu anna muhammadar rasulullah summa qala hayya ala sala idan ladan yace hayya ala sala to anan ne manzo Allah ya toga ce aka exception to anan aka ce he kace ni la haula wala quwwata illa billah ma'ana a kiran sallah duk abinda ladan ya hodi kai ma kwatankwacin abinda ya hodi zaka hodi banda guri guda biyu waje hayya ala sala da hayya ala fala nan manzo Allah ce kace la haula wala quwwata illa billah to shine nan manzo Allah ce idan ladan yace hayya ala sala qala sai dayan ku ce la haula wala quwwata illa billah summa qala hayya ala fala idan ladan yace hayya ala fala qala sai dayan ku ce la haula wala quwwata illa billah summa qala allahu akbar allahu akbar idan ladan yace allahu akbar allahu akbar qala sai dayan ku ce allahu akbar allahu akbar summa qala la ilaha illa allah idan ladan yace la ilaha illa allah wannan shine karshen kiran sallar shi qala sai dayan ku ce la ilaha illa allah min qalbihi dakhala al jannata manzo Allah ce wanda irin yadda ladan ya ambata yadda manzo Allah ya bayani kai ma ka wadi haka kuma kana me yi ne dan Allah saboda kiran sallah ibada ne ba wai kana yi bane ba dan a gani ko dan ko kaga mutane suna yi al'azayin al'ada a kana yi ne dan Allah, Allah ne ce ayi kuma kai kuma kai dan shi kadai, to manzala ce tukuncin ka shine dakhala aljanna, ka shiga aljanna. Ma'ana ana so a nuna ma mi aka zo da fi'il imadi aka ce dakhala, dan a nuna ma tabbas duk wanda yayi wannan, wanda idan ladan yana kiran sallah ya wadi kwatankwacin abin da ladan yake wadi har zuwa ƙarshen kiran sallah, kuma ya haka ne dan Allah, to manzala Allah ce dakhala aljannata, ya shiga aljanna, ma'ana zai shiga aljanna. Wannan hadisi kamar da muka yi bayani na cikin sahihu Muslim, hadisi mai lamba 385. To wannan shine abu na farko da ake nema gare mu. To yanzu sai mu tsaya mu diba mu ga mu haka muke yi. Na farko dai ana samun kusakurai masu yawa yayin da ake kiran sallah. Ku diba mu gani, nan manzon Allah ne da kanshi ya wadi, yace idan ladan ya kiran sallah ko dairin abin da yake wadi, a guri ɗaya ne za ku saba mushi wajen hayya ala sala da hayya ala fala, a nan za ku ce la haula wala quwwata illa billah. A wannan ruwaya ta Umar bin Khattab wanda yana cikin sahihi Muslim, hadisi mai lamba 385, manzo Allah ya ce idan ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar, kuma ku ce Allahu akbar Allahu akbar, mu haka muke cewa mai mun yi kari, ka san mai mutane suke cewa Allahu akbar kabira ka rusa, manzo Allah ya ce ka wadi irin abin da ladan ya wadi ba kari ba rai, amma mu mutane suke ta kaje mutane ce Allahu akbar kabira, kaga shedan ya tasiri kanka ta akai ka wadi haka ladan yace Allahu akbar kabira, amma mutane sun kara kabira, to kaga anan ka tashi kiran su ka tashi wannan daga aiki, saboda manzo Allah umarni ne ba da yace abin da ya wadi zaka wadi, kai kuma yayi kai azarbabiya ka huce gona da iri kace Allahu akbar kabira, to wannan kuskure ne babba. To kaga mutane idan ladan yace Allahu akbar Allahu akbar, mutane sai Allahu akbar kabira, to ka saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Na gaba idan yace ashhadu an la ilaha illallah, madalla ce kace ashhadu an la ilaha illallah, mu kuma mutane mu suke cewa wahdahu la sharika lahu, wallahi kuskure ne, kuma kai haka ka saba ma manzon Allah kana kan hatsari babba, tunda shi manzon Allah da Allah ya turo yayin bayanin addini shine yace ga yadda za a yi. Gashi nan kuna gani hadisi ne a cikin Bukhari da Muslim, madalla ce idan ladan yace ashhadu an la ilaha illallah, kai ma kace ashhadu an la ilaha illallah, kuma wanda yake nuna mana mu addini muna yin shine kawai yadda muka ga ana yi, inda za ta tambaye ka ka kawo hujja ko dalili babu, to kaga dai din hujja ce hadisi ne ingantacce Bukhari da Muslim daga sahabi Abi Sa'id ibn Khudri da Umar bin Khattab, manzo Allah ce abinda ladan ya wadi shi zaka wadi, to amma mu kawai addinin muna yin shine kawai yadda muka gani ana yi, haka ne ba haka bane ba, kawai aka ce ashhadu an la ilaha illallah mu ce wa da la sharika lahu, to wannan kuskure ne. Duk da wasu suna diba ma'ana, to ai ba ma'ana ba za ka diba, ai ba kai manzo Allah sana ma'ana ba, saboda aka ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah, to manzo Allah ce kai ma ka wada haka, to wani ya ce ai wa da la sharika lahu Allah shi da yake bai da abokin tarayya, wannan kuskure. Dan nace Allah bai shi da yake bai da abokin tarayya, wannan kuskure ne, a ce kuskuren ba manzo Allah bane ya ce ka ce hakan ba. Yanzu misali, yanzu ba sallar magriba bace muka yi ba, raka'a nawa muka yi? Uku. Da zaka sallar magriba raka'a hudu tayi, me yasa? Saboda ba ta akai kai hudu ba, uku aka ce kai, amma ka ce ai to ai a sallar na karanta Fatiha, na karanta Subhana Rabbiyal Azim, ai ba adiba wannan, saboda ba yadda manzo Allah bane ya kai, shi yasa abin bai yi ba, to shi ma haka. Da haka kenan mutane suna cewa wa da la sharika lahu, wannan kuskure ne, manzon Allah ne ce ka ce ashhadu an la ilaha illallah. Na gaba idan ladan ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullahi, mutane sun ce sallallahu alaihi wasallam, kuskure ne, manzon Allah shi da kanshi ya ce albakhilu man zikirtu indahu falam yusalli alayya, mafi ruwa tantirin marwaci a cikin mutane shine wanda za a ambaci sunana amma ya ki min salati, wannan manzon Allah ce yafi kowa ruwa. To amma nan kuma ka fartikile ne, ma'ana wannan khas ne, wannan keɓantaccen abu ne, nan shi a kiran sallah in aka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah, in ka ce sallallahu alaihi wasallama kai kuskure, saboda shi manzon Allah shi yace ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah, kenan a wannan bangaren, a wannan babun na kiran sallah, in ka ce sallallahu alaihi wasallama kai kuskure, saboda shi manzon Allah shi ne yace ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah, saboda haka ladan ya wadi. Amma mu mutane suke cewa ai kuna ji ana kiran sallah, a zaranci ashhadu anna muhammadar rasulullahi mu da sai sallallahu alaihi wasallama, to wallahi kuskure ne, ko ba ni ba na wadi, manzo Allah ne wadi, gashi na hadisi ne a Bukhari da Muslim. Idan ladan yace hayya ala sala, me manzo Allah ya ce a ce la haula wala quwwata illa billah, to shi ma din shedan bai bar mutane sai la haula wala quwwata, kusan me mutane suke ta ma sha Allah la haula wala quwwata illa billah, su ko mutane ba sun yi ba abinda manzo Allah ne yace ba kari ba rage, kudi ba ahli biwa Abdurrahman akhari me yace, yace waqifa inda amrihi, ka tsaya inda aka umarce ka ba kagi ba rai, shine waqifa inda amrihi, inda aka umarce ka abinda aka ce kai shi zaka yi, to amma ka ji ba manzo Allah sai a ce la haula wala quwwata illa billah amma mutane su ce masha Allah wala quwwata illa billah ko masha Allah la haula wala quwwata illa billah to wannan kuskure ne cha za ka yi la haula wala quwwata illa billah yadda manzo Allah ya wadi haka hayya alal fala tace la haula wala quwwata illa billah in yace Allahu akbar Allahu akbar sai tace Allahu akbar Allahu akbar in yace la ilaha illa Allah kai ma kace la ilaha illa Allah full stop ya gaza nan anan hadisin kun ga manzo Allah ta yi summa qala la ilaha illa Allah qala la ilaha illa Allah la da aina ne karshen kiran sallar shi ba la ilaha illa Allah ba kai ma kace la ilaha illa Allah anan zaka tsaya to amma ya mutane suke hudi a cikin 100 in aka yi kiran sallah daga inda la da yazo ce la ilaha illa Allah kai mutane sun ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala kuskure ne manzo Allah ne ce in yace la ilaha illa Allah kai ma anan zaka tsaya kace la ilaha illa Allah bakin nan kare kiran sallah tunda cai abinda la da yahudi kai ma ka zaka yi ladan me karshe kiran sallar shi illa dai ce la ilaha illa Allah duk da wasu zaku ji a mikuru suna cewa ladani la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wannan kare ne suke babu shi a kiran sallah bakin karshen kiran sallah shine la ilaha illa Allah shikenan kai ma kace la ilaha illa Allah to manzo Allah ce duk wanda ya haka min qalbihi khalisan min qalbi ya haka ne dan Allah da khalal janna wallahi duk wanda ba haka bai ba to bai samu wannan garabasa da tagomashi na cewa za a sashi aljanna shi yasa manzo Allah sharade sa wanda irin yadda manzo Allah ya ce shine za a sashi aljanna amma an ba haka ba kai ba kawai kai da mutane suke yi an ce Allahu akbar kace Allahu akbar kabira ashhadu an la ilaha illallah kace wa la sharika lahu ashhadu anna muhammadar sallallahu alaihi wasallama wannan ba kai ba kuma ka saba ma manzo Allah kuma Allah ya ce fal yahzari allazina yukhalifuna an amri ka shaidu wanda suke saba ma umarnin manzo Allah an tusibum fitnatun ko dai fitina ta same su a wai sibam azabun alim ko azaba mai radadi shi yasa dole ne mutum shedan baya barka baka tsayi inda manzan Allah ya ce a tsaya to kun ji dai da manzan Allah ya bayani gashi na hadisi ne yana cikin Bukhari da Muslim in kana so gaje ka diba gashi na hallan ba mun bada hadisin a Bukhari mai lamba 611 a Muslim hadisi mai lamba 383 to wannan shine abu na farko da ake neman mu da mi lokacin da muka ji kiran sallah mu haɗi irin abin da ladan yake haɗi sai a wajen faɗin shi hayya ala salat da hayya ala fala sai mu ce la haula wala quwwata illa billah to sai abu na biyu idan aka zo tare ikama shi ma mutum zai faɗi irin abin da ladan yake faɗi in aka zo ladan yace Allah in aka zo tare ikama misali Allahu akbar Allahu akbar kace Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah zaka faɗi irin abin da ladan yake faɗi to anan ne malamai suka yi sabani jamhurin malamai a cikin mazhabin hanafiya shafi'iyya hanabila sun tabbata cewa tare ikama da shi da kiran sallah da hukuncin sa daya yadda zaka maimaita abin da ladan yake faɗi bayan kiran sallah to haka shi ma tare ikama zaka maimaita dalilin su manzo Allah ce baina kulli azanaini salatun tsakanin kiran sallah guda biyu akwai sallah ma'ana idan aka kira sallah kafin a tare ikama ana so kai sallar nafila wannan sunna ce mai zaman kanta tsakanin kiran sallah da tare ikama ana so kai sallar nafila to yayin manzo Allah ce baina kulli azanaini yace azanaini kun ga anan yayin manzo Allah ambaci ikama da azan to suka ce to dalilin wannan zaka yi a cikin malamai na zamani akwai Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz ya ta aka haka da committee fatawa na Saudi Lajnatul Da'ima lil Dhuhus al Ilmiya wal Ifta amma akwai malaman da suka saba haka suka ce a su ba su yarda ba iya a kiran sallah ne zaka maimaita amma ka zo tare ikama shiru zaka yi Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah shiru zaka yi hayya ala salah hayya ala falah Allahu akbar hazu la ilaha illallah ba zaka maimaita komai ba wannan kuma wasu malamai ne daga bangaren mazhabin Hanafiya da Malikiya a malamai na zamani akwai Muhammad bin Salih al-Usaimi hujjar suka ce to aidan an ce baina kulli azanaini wannan min babu taglib ne an rinjayar ne kamar da a larabci ana ce al-aswadani baƙaƙe biyu ana rin ruwa da dabino al-qamarani ana ne rana da wata al-umrani abubakar da umar to amma ya abubakar daban umar daban al-aswadani dabino da ruwa ai dabino daban ruwa daban al-qamarani rana da wata rana daban wata daban to suka ce to shi mai kiran sallah da aka ce al-azanaini ai rinjayarwa ne amma kiran sallah daban tare ikama daban kuma suka gano furuk ma'ana bambancin kiran sallah da tare ikama suka ce na farko shi kiran sallah ana yin shi ne dan a sanar da mutane lokacin sallah yayi su shirya su kimtsa ka tashi kai arwala kai kimtsi ka zo masallaci ita kuma ikama objective din ta manhuwa za a tsaya da sallah ne za a tada sallah kuna zo ne a masallaci a zo ne a ce to za a tada ikama ko a tashi shine ai ikama da ko a tashi za a tada sallah na biyu kiran sallah ana yin shi ne bit tarassul haka manzo Allah ya ce ana aka ce at-tarassul shine bit ta'anni za a yi ne ba da gaggawa ba. Allahu akbar, Allahu akbar, ladan da ɗan saurara. Ashhadu an la ilaha illallah, ana yin shi ne kenan sannu-sannu ba tare da gaggawa ba. Amma ta da iqamawa ita kuma mi bil ajala da gaggawa. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, suka ce kaga wannan shi ma bambanci ne. To kaga shi kiran sallah tunda ana yin shi ne ba da gaggawa ba, illa dan ya wadi kafin ya shi zikiri na gaba, in ya ce Allahu akbar, Allahu akbar, kafin ya yi ashhadu an la ilaha illallah, zaka samu damar wada Allahu akbar. Amma to ta da iqamawa da gaggawa ake yin shi. To gaskiya abinda malamai suka fi jayarwa shine kawai a tare iqama ba a maimaitawa, kiran sallah ne ake. Duk da shi ma wancan din ka ba, akwai malamai da suka taba kan shi, amma dai abinda hujja ta bayyana a tare iqama ba a maimaita, kawai shiru zaka yi ka saurara. Amma mutum yayi ba a ce ya kuskure, saboda ni malamai sun tahi, akwai manyan malamai da suka ta kuma sun ka hujja ne da wannan hadisi, to ijtihadi ne na malamai. In suka dace suna da lada, in suka kuskure kenan kuma, in suka dace suna da lada biyu, in suka kuskure kuma lada daya. Haka kenan dai abu ne wanda malamai suka yi sabani, wasu suna ganin za a iya, wasu suna ganin kuma ba za a iya yi ba. Na gaba, ya ake yin kiran sallah? Kun san kiran sallah sahabi Abdullahi dan Mas'ud, yadda manzo Allah ya koya musu sallah, aka yi koya musu kiran sallah. Kuma kiran sallah ibada ce, kuma kiran sallah aka riba a littafin hadisi da littafin fiqh, babi ake ware a cikin kitabul azan, azanu sharatan kiran sallah, sunnoni kiran sallah, abubuwan da suke bata kiran sallah, ladibban wane ne ake so kiran sallah, shi ma akwai ladibban sa da sharatan sa da kaidodin kiran sallah. To amma mu yanzu mafi yawanci ga diba masallatan mu a kashi 199 da ladanai suna kiran sallah ne, ba su yi so koya ba. Alali in ka diba da alifan fiqh da na hadisi, ana ware babi da ake kiran sallah, sai zamu je ne baragada da abubuwa iri iri suke faruwa a cikin kiran sallah. To kiran sallah yana da falololi masu yawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci falalar kiran sallah. To amma kun san wani abu, wayannan falololin zamu ambace su daga ciki, ba za ka samu ko ɗaya daga ciki ba. Ko da kana kiran sallah ko shekara nawa kai, dole ya kaji ka koyi kiran sallah. Saboda me? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, nema ilimi farilla ne akan kowane musulmi, namiji da mace. Kuma duk ibadar da aka yi ta ba da ilimi ba, ba da sani ba, to Allah bai amsa. Saboda Allah shi da kanshi hudi a cikin suratul Muhammad yace fa alam annahu la ilaha illallah, yace kai sani babu abun bauta da gaskiya sai Allah. Shi yasa Imam al-Bukhari a cikin Sahih al-Bukhari ya bude babun al-qaul, babun yace al-qaul ko kuma babun al-ilmu qabla al-qawli wal amali, babun da yake bayani akan yin ilimi kafin ka wadi kowace magana ko ka aikata kowace magana. Kafin ka wadi magana ana so kai ilimi akan ta, ya halatta ka wada ko bai halatta ba. Haka wal fi'il, kafin ka aikata abu yana da kyau ka san hukuncin Allah akan wannan, ya halatta ko bai halatta ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana falalar kiran sallah. Saboda mu a cikin al'umma mu an dauki kiran sallah kaman abu ne na kaskanci, wani ma aka gaishe da kiran sallah har can ba ladani ake gaji, an ce wai meye kiran sallah, baya arziki, baya wane ne, ana canfa su, ana ganin he wanda ta kare mushi ne kawai ke kiran sallah. To abin da ya faru, saboda mu a kasashen mu ne ba dauki ba addini da kima da daraja da mutunci bane ba, shi yasa ake ganin me kiran sallah kaman wani kasashe ne ko wanda ta kare mushi. Saboda dama mafi yawancin kaga masu kiran sallah a kasashen mu he kaga wani retreat ne, wani ya yi da aiki, tsohon gendarme ne ko wani tsohon soja ne ko wani tsohon duwane ne ko wani wane ne ko wani tsohon malami ne ko wani mushe da sauransu, ya yi retreat, ya dawo masallaci, zama ana ganin shi Allah dashi aladanci, bai je bai karanci kiran sallah ba. Wani kuma ya same shi kawai zamna gari ne, ba lakwal, ba makaranta, kawai gashi nan dai zamna gari kawai, haka a ce to kai wannan tunda ba inda kake zuwa kullun kana guri zai zo ka ringa wani kiran sallah kuma ba iya bai ba. Dai dai zaka samu da sun karanci abin ne suke yin kiran sallah. To kiran sallah yana da falala, har malamai suka yi sabani wai tsakanin ladan da liman wane fi falala, saboda duba da irin hadisan da suka zo ne suke nuna falalar ladan, amma kuma liman ya fi ladan. Kun san me yasa? Malamai suka ce saboda ai manzon Allah liman ne, Abubakar, Umar, Usmanu duka limammai ne. To kaga tunda manzon Allah da khulafa'ur rashidun duk limanci suka yi, ba su ba kiran sallah wani yake nuna kana limanci ya fi falala akan kiran sallah. Daga cikin falalar kiran sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'azzinuna atwalun nasi anaqan yawm al-qiyamah. Hadisin Muawiyah bin Abi Sufyan yana cikin Sahih Muslim, hadisi mai lamba 387. Manzo Allah ya ce ladanai sun fi kowa tsayin wuya ranar tashin alkiyama. to nan malai suka ce tsayin wuya ɗayan bi ne kusa ran tashin kiyama manzo Allah ce za a kawo rana daidai da kan mutane mutane za su ringa zuha jibi wani daidai kaha wani daidai guiwa wani daidai kwankwaso wani hasiya cinye shi kowa daidai gurgudan laifin shi da zunuban shi to amma aka ce su suna da tsayin wuya mana su duk yadda zubin zai bai cinye su saboda ni Allah zai musu dogon wuya ne wasu malaman suka ce dogon wuya da ake nini na ado ne daga wanda suka fi kowa kyan gani a ranar tashin alkiyama su ne ladan ne to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu sheda na gaba ladan ladan yana daga cikin addu'ati ila Allah almunaji min addu'ati ila Allah ladan yana daga cikin masu kira zuwa ga Allah Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul fussilat aya ta 33 yake cewa man ahsanu qawlan wane ne yafi kyan magana mimman da ila Allah sama da wanda zai kira zuwa ga Allah wa amila salihan kuma ya aiki nagari wa qala kuma yace innani minal muslimin lalle ni ina daga cikin muslimin ladan wa yake kira kiran mutane zuwa ga sallah ko to kaga shi yana daga cikin masu kira zuwa ga Allah saboda yana sanar da mutane ku zo ku yi sallah yana ce hayya ala salah ku zo zuwa ga sallah hayya ala falah ku zo zuwa ga rabo babba na gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ana gafarta ma ladan daidai gurgurda inda sautin shi kai kuma yana da ladan wanda ya sallah tare da shi ku diba gonan falalawa hadisin barra bin azib radiyallahu anhuma annan nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala barra bin azib yace lalle annaban Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi qala yace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala safi almuqaddam lalle Allah da mala'ikunsa suna salati ga sahun fari yasa an ka zo sallah ka kuskura wai a zo sallah kana cewa wani shiga sahun fari haka ga ana gadama wani wuce na kai wuce baka san ba falala sahun farko kun ga manzo Allah ce Allah da mala'ikunsa suna salati ga sahun farko mana sahun farko ya fi sahun na biyu falala wanda ya sallah sahun farko zai samu salatin Allah da salatin mala'iku mai salatin Allah Abul Aliya tabi'i ne kamar da Imam Al-Bukhari ya rawaito karkashin fadin Allah inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima a cikin suratul Ahzab aya ta 56 yace salatul lahi sana'uhu lil 'abdi inda al mala'ika shine Allah ya bubawa a wajen mala'iku to salatin da Allah zai yi bika ne a wajen manyan mala'iku da suke tare da shi a can sama ya kama sunanka da sunan babanka yake kyawun yabo a gare ka a gagon nan daraja ce ayyo ba Allah subhanahu wataala ko a garin da magaran a ce sarki Abubakar a fara shi yana yabanka ko gwamna a gugandora ko shugaban kasa aka zo za a yi konse da minister ya ke yabe ka ya kake gani a zo a ringa baka labari a ce shugaban kasa yana yabanka wa yana tofa albarkacin shi yana yabanka to ya kake to Allah subhanahu wataala zai yabe ka to shine salatin Allah su kuma salatul malaika addu'a su kuma salatin da malaiku za su ma adda su roƙa ma Allah ya ma gafara ya ma rahama Allah ya ma dace daga munkatar ya tsare ka daga dukkan shari da bala'i ya biya maka bukatunka ya datar da kai duniya da lahira za su ta roƙa ma wannan to manzo Allah ce duk wanda ya salla a sahun farko Allah da mala'ikunsa suna mai salati ka'ida ce a wajen malaman qawaidul fiqhiyya suka ce la isara fi ta'a ba a fifita wani a wajen aikin ta'a inda ake so ka fifita wani a wajen abun duniya ne da ta muna cikin wannan masallacin da za a zo a ce za a raba mana su kawo goma goma ai aka zo da kai da abokinka guda goma shi kawo goma ɗaya tarayi daga ce to ni na hakura a bashi wannan abun duniya ne shi ake so kai isa to amma mu ko annabawan ya ba amma a wajen sallah ne wajen ibada wajen neman kusanci zuwa ga Allah da Allah yake cewa fastabiqul khairat wai rige ne wajen aikin alheri Allah ya ce bi zalika falyatanafasul mutanafisun a wajen aikin alheri ne kamata masu tsere da gasa su yi anan ne ake conference amma ga mutum ya zo ana garin ana da Allah wuce na malamai suka ce ko babanka ko malaminka a wajen neman da'a ga Allah ba a fifita ko babanka in ka zo zai shiga in ka riga shi shiga baka laiya a wajen Allah ba ko malaminka saboda ni neman kusanci ne zuwa ga Allah Allah shi da kanshi ce ai tserere ba ai ba to gaci aka ce a to amma banda babanka banda malaminka kowa ya kwaci kanshi wajen da'a ga Allah shine malamai suka ce la isara fi da'a wannan ka'ida ce da malamai suka ijma'i akan ta kuma da Imam Suyuti ya kawo a cikin littafin shi Al-Ashba wa An-Naza'ir cewa babu sabani a tsakanin malamai cewa ba a fifita wani akan aikin da'a kuma dalili Allah da yace fastabiqul khairat wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna wasari'u ila maghfiratin min rabbikum da makamantansu dan haka kenan Allah da mala'ikunsa suna salati ga ma'abuta sahun fari to mahalli shahid wal mu'azzinu yughfaru lahu bi maddi sauti ladan ana gafarta masa iya inda sautin shi kai za a auna
daga nan da kai kira sallah zuwa ina sautin kai kai iya inda kai iya hadin gafara da Allah zai ma
in daga nan yaji haka so doyi to daga nan za a auna za a ma gafara iya yadda Allah ya ga dama kuma kaga kusuroyi no gare mu guda shida duk inda suka je Allah zai yafe ma gwargwadon inda sautin kai je manzo Allah ce kuma wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratibin wa yabisin kuma duk wanda yaji kiran sallan nan abu ne danye ko busashe zai gaskata ka zai bada shaida akan karanta tashin alkiyama walahu mislu ajru man sallama aw kuma za a baka ladan kwatankwacin wanda suke sallah da kai ka diwa ka jota falala idan kai kiran sallah sai mutane suka zo suka sallah kadara na masallacin da kai kiran sallah yanzu ba mun yi sallah magariba ba da aka kiran sallah magariba sai mutun 30 suka zo suka yi sallah to kowa ada iya abinda Allah ya bashi na lada shi ma haka za a ba ma ladan saboda shine kira sallah mutane suka zo suka yi sallah manzo Allah ya ce walahu mislu ajri man sallama aw yana da lada kwatankwacin wanda suke sallah tare da shi wannan hadisi yana cikin sunanin nasa'i ya kashi hadisi mai lamba 646 sisan karan sis imamu albani ya inganta shi a cikin sahihu targhib wa tarhib a mujalladi na 1 shafi na 199 hadisi ne ingantacce kenan kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ladan ana gafarta mai gurgurda inda sautin shi yake kuma za a bashi ladan waɗanda suka yi sallah tare da shi na gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hadisin Abdullahi dan Umar yace man azzana sintai asharata sana wajabat lahul janna duk wanda yayi ladanci na shekara 12 kai shekara 12 kana kiran sallah manzo Allah ce wajabat lahul janna aljanna ta wajaba a gare shi in dai kai shekara 12 kana kiran sallah to aljanna Allah zai baka ka jure kai hakuri har shekara 12 kana kiran sallah manzo Allah ce wajabat lahul janna aljanna ta wajaba a gare shi fa idan ba kuma abin ya tsaya wa kutiba lahu bi ta'zinihi fi kulli yawmin 60 hasana kuma a tsawon shekara 12 din da kai kana kiran sallah kowace rana za a baka lada 60 na kiran sallah da kai wali kulli iqamatin 30 hasana kowace iqama da ka tada za a baka lada 30 ma'ana in kiran sallah kai so biyar ayi ne ko ni kiran sallah lada 60 za a baka tare iqama ko ce lada 30 wannan hadisi yana cikin sunan ibn majah ya kashi hadisi mai lamba 723 Satsan Ventura Imam Albani ya inganta shi a cikin Silsilatul Ahadisi Sahiha hadisi mai lamba 42 kuma ya inganta shi a cikin Sunan Ibn Sahihu Ibn Majah a mujalladi na farko shafi na 226 to kun ji wannan ita ma ta falala game kiran sallah to wannan kadan ne daga cikin falalar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata game kiran sallah to amma na falala baka same ta bai ka koyi kiran sallah idan kai ake kiran sallah Abdullahi ibn Abdurrabbahu shine wanda ya rawaito hadisin kiran sallah wanda kun san asali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sahabbansa wai yanzu menene za mu sanya alama na lokacin sallah idan yayi wanda za mu gane lokacin sallah yayi sai sabbi suke ta bada shawarwari wasu suka ce a samu kararrawa a ringa kadawa yadda kristoci suke kun ga ai kristoci su in za a yi bauta ba wannan wanda din nan ba ake kadawa ba wannan kararrawan nan ba daga ta kara kenan alama ce za a yi bauta suka ce a karkada karara manzo Allah ta wannan ai nan ina kristoci ne wasu suka ce to ayi busa a kawo a samu wani abu ko a busa manzo Allah ta wannan ma ba yi wasu suka ce a hura wuta yadda aka ga wuta tana tashi da hayaki kenan alama ce aka ta bada shawarwari manzo Allah dai ba a samu daidaito ba ce to shikenan yanzu dai kawai a je dai haga abin da Allah zai ko Allah ya turo wahayi Abdullahi ibn Abdurrabbahu da yake kwanta bacci kawai aka koya mai kiran sallah a cikin baccin sa washi gari yana tashi kawai zai samu manzo Allah sai ya ce mai to ya manzo Allah wajiya da na kwanta an zo an koya mini kiran sallah ce mai aka koya ma shine karanto kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar har zuwa karshe sai manzo Allah ce to tabbasa ka ne bayan shi sai ga Umar ya zo ce ni ma na gani irin wannan abin da ya gani to amma ku saurara yanzu akwai masu fakewa da mahorki ba daukan shari'a a cikin mafarki ba daukan doka a cikin mafarki to amma yanzu me yasa wannan a gaban manzo Allah ne akai shi kuma dama abu yana tabbata shari'a ne ta hanya uku sunna qauliyya fi'liyya taqririyya manzo Allah ya hada abu da bakin shi to wannan ya zama shari'a ko ya aikata aikace ya zama shari'a ko kuma ayi abu ya tabbatar to wannan ya zama shari'a shine yake cewa sunna taqririyya manzo Allah ya tabbatar da abu kaga yanzu wannan sahabi ne da ya mahorki na farko da ya warki bai fara ba aiki da shi ba sai da yazo samu manzo Allah yace mai ga abin da ya gani manzo Allah ya tabbatar kuma yace to wannan za a dauke shi a bazan kiran sallah to amma ni ko kai inda nayi mawarki yau wane ne zai tabbatar akwai wanda zai tabbatar kaga kenan mawarkinka da mawarki na biya da mutuwa hujja in kaga mawarki ya zamanto hujja to ya zamanto abinda kai mawarki dama akwai shi addinin musulunci kenan wannan zai zamanto mi kawai ta'kidi ne an karbabe ka ne misali kai mawarki a cikin kwanta kai bacci kai mawarki sallah kana sallah azhar ko la asar ko wani abu to dama akwai sallah azhar amma ya kai mawarkin wani abu daban wanda babu shi addinin manzo Allah babu Qur'ani babu hadisi wannan an karba ba tunda mawarki ba masdari bane na shari'a baya zamantowa tushe na shari'a mawarkin annaba su ne kadai yake zamantowa wahayi wannan babu sabani amma da ba annabi ba in ya mawarki in a lokacin manzo Allah ne in ya tabbatar to zai zamanto shari'a ne saboda manzo Allah ne tabbatar to amma mai zuwa manzo Allah barantana in kai mawarki ya tabbata amma mai zuwa kun ga mutane su a ta kare yake da mawarki mutum yazo share kare shi kawai ce ya mawarki kaza ne ana ba da wasu falaloli da wasu waridai da wasu wane ne a cikin mafarki kuma ba Allah bane ce ba annabi ne ce ba to shi kun ji wannan dan kawai ne ce ma to ya aka kiran sallah a mawarki aka same shi sai ga ce to ai manzo Allah ne tabbata magana ba ta kare to shi ne aka koyo wannan to lokacin da yazo shi wannan sahabi Abdullahi ibn Abdurrabbahu sai manzo Allah ya ce ka koya ma Bilal fa innahu anda minka sautan nace domin ya fi ka dadin murya saboda a kiran sallah ana son mai dadin murya to wannan daga cikin mustahabbat sunan azan sunnonin kiran sallah abinda ake so amma ba dole bane ba wajibi bane ba abubuwan da ake so na wajibi a kiran sallah na warko idan to kai musulmi ne saboda in kafire kiran sallah bai ba kenan al-islam yana da tin shurut condition na kiran sallah na gaba ya zamanto namiji ne ba mace ba in mace take kiran sallah bai ba sai za a baka taba ji mace take kiran sallah ba ko ga taba ji dole ne az-zukuriya namiji zai kiran sallah sai dai su mata ya halatta a tsakanin su in za su yi sallah tunda ya halatta mata suna yin jami'i suna yin kiran sallah iya isu yasu a yi kiran sallah a tare iqama iya isu yasu wannan ya halatta amma mace ta zo ta yi kiran sallah a masallacin maza to wannan in tai bai yi ba dole ya zamanto namiji na uku al-aqilu ya zamanto mai hankali in ma kace zo kiran sallah bai yi ba ba consider shi ba itibari da shi dole ya mai hankali na hudu ya zamanto baligi in yaro mara wayo in aka samu mumayyiz yaro mai wayo in ya kiran sallah kamar daga shekara 7 abin da ya sama wanda yaro ya fara bambance abubuwa ya san kiran sallah ne ba kayan wasa bane da wani abu in ya kiran sallah to yayi amma yaron da bai da wayo dan shekara 7 ko 1 zo ko ya kiran sallah ana ba daukar shi daga ya an saki na gaba kuma daga cikin sharuɗin kiran sallah ya zamanto kai kiran sallah da yadda manzo Allah ya koda shi kuma ya zamanto kiran sallah an yi shi lokacin da lokacin sallah yayi idan aka kira sallah qabla dukhuli waqti bai ba ya zamanto lokacin sallah ya shiga amma ba an kiran sallah kafin lokaci yanzu misali idan lokacin sallah bai ba ka zo kai kiran sallah to bai ba dole an sake shi yanzu misali sallar magriba ai rana ta fada ake kiran sallar magriba kawai wajen kare biyar wani zo rafka kiran sallah saboda yaga kawai an yi lilimi mun san kwanan ta haka aka taba yi akwai lokacin da kawai da aka yi ruwa da aka yi lilimi kawai mutane aka zo kawai aka fara kiran sallah a wajen kare biyar ne ko kare shida lokacin kuma sallar ma sai karewa bakwai ake yin ta disnabel to kaga wannan kiran sallar bai ba saboda lokaci bai ba sallar ɗaya ce aka yarda a yi ta kafin lokacin da ita ce sallar asuba shine ake yin kiran biyu kiran na farko ana yin shi ne dan a sanar da mutane lokacin sallar asuba ya kusa kuma in kana so ka tashi kai wata sallar dare ko kai sahur ko wani abu ka tashi ka kimsa ita kadai ce ake mata kiran sallar biyu sallar asuba amma kaga sallolin farillai sore ana yin guda ɗaya ne daga kenan dole zaman to kiran sallah ba da dukuri wakti na gaba kiran sallah zaman to min wahidin daga mutun daya yawa juma'a ita ma ya tabbata ana yin kiran sallah guda biyu duk da nabiyin a lokacin usman ne aka fara a lokacin manzo Allah kiran sallah dai ake yi to a lokacin usman garin madina ya fadada kasuwanni sun fadada to yayi ai kiran sallah ma a masallacin manzo Allah saboda garin ya fadada wasu ma ba sa yi to yasa a ringa zuwa wajen kasuwanni ana yi to shi yasa kuma wannan abin da duka sahabbai babu wanda ya saba masa to shi yasa shi kuma idan aka samu ijma'i na sahabbai in suka hada akan abu to wannan yana zaman tuwa sunna kuma Usman yana daga cikin khulafa'ur rashidun wanda manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ur rashidina kuma abin nan da duka sahabbai sun yi hadu babu wanda ya saba mai shi kuma yana daga cikin hanyoyin da ake tabbatar da shari'a bayan alqur'ani da sunnar manzo Allah ingantacce shine al-ijma' ma'ana sahabbai su hada akan abu kame da sahabbai suka hada kan tattara alqur'ani a lokacin Abubakar da Usman to haka suka hada kan wannan kiran sallah na biyu to shi yasa malami suka ce to za a yi kiran sallah ne guda biyu na farko kafin lokaci domin a sanar da mutane su kimsa su shirya su zo kiran sallah saboda wani wallahi ana manta da ranar juma'a amma da gaji an kira sallah ne sai a ashe juma'a ce kaga zai je kikin tsaya ya shirya zo masallaci shi kuma nabin eh liman yazo yazo ya hawo munbari za a ta za a fara hudu ba za a yi shi to kaga da ɗaya ne ake an zo an hawo munbari za a fara hudu ba to yanzu wani in aka ce zai shirya wani ta yi aikin da yake yana bukata sai ya ja sake yin wanka ya zo kimtsa yazo saboda man yana daga cikin sunnonin ranar juma'a ana so kai wanka kai ka sa kaya masu kyau ka fesa turare ka zo saboda me zaka zo cikin al'umma ne kaka zo kana doyi da wari da makamantan su ganan bai da asali a addini babu inda aka ce ai wannan kawai ra'ayi ne mutane suke kuma abin da ya ja wannan kawai an tashi ne ana yi sai su aka ce addini ba a yi shi kawai da mun gani ana yi ko an jima ana abu a me hujja aya ce ko hadisi shikenan saboda ai addini Allah subhanahu wataala addini nawa ne na Allah ne kuma wa Allah ya turo ya bayyana addini manzon Allah ne addini ba kayan gidan mu bane ba kayan gidan ku bane ba kayan garin mu bane ba kayan garin ku bane ba kayan garin kowa bane ba kayan kabilar kowa bane ba kayan gidan kowa bane ba na Allah ne kuma yadda Allah ya ce haka zai shi daga kenan wannan abubuwan da muke gani ana yin liman yazo a tashi a kiran sallah uku wasu ayi biyu wallahi bai da asali ko dai addini ko babu inda aka ce ayi babu litafin da zaka ga an zo an ce ayi shi yasa abubuwa da zaka ga ana yi mafi yawanci mutane dan masayan karatu kaje ga kalubalance masu yi kace su kama ko alitahi ne na fiqhu ne ko hadisi ne na aka ce za a yi guda uku nan babu to yi garasa kawai mutane kawai tsabar ra'ayi ne mutane sai babu aya babu hadisi babu magana wani malami ko na fiqhu ko na hadisi inda aka ce ai wannan guda uku babu yana nan kawai ra'ayi ne mutane sai ko an tashi dai ana yin abu ne na gaba kiran sallah zama to daga mutun daya an yakuna min wahidin mai ake ne baya halatta misali ni yanzu yanzu har gidan sallah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah in sai hayi in baka ce ci gaba hayi ala salah hayi ala fala ba ai haka kuma a kaddara da wata larura za ta sa na har yin kiran sallah a ce buriyata ta shaki ko wani abu dai bujuro mu wanda ba za a iya ci gaba da kiran sallah ba to inda za a samu ne ci gaba ba daga inda na tsaya ba zai dora ba sai dai saki da gurgu saboda kiran sallah dole mutum ɗaya ne zai ba a ciccirawa ni in yi rabi kai kai rabi ba ai wannan kenan da a kaddara ladan ya fara kiran sallah kafin ya ida sahi ya haɗe mutu ko su ma ko wani abu to ba a ce to daga inda ya tsaya kai ka ci gaba kai ma daga farko za ka fara saboda kiran sallah da mutum da ake shi na biyu kuma sharadi ne na kiran sallah ya zamanto almuwalatu a lokaci ɗaya za a yi shi ma'ana bai halatta a fara yin kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kawai sallah ta tarin bi kilin 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 kawai sai in dakata alo kaza da kaza ka ida wai ka kuma ka dawo ka ci gaba in kai haka ya baci kamar da arwalla mun sani akwai almuwalatu dole ka yi ta a lokaci daya kana yin arwalla kawai ka tsaye ka shigo wani sha'anin ka kuma daga baya ka dawo ka ci gaba to wannan arwallarka ta lalace ka saki da gurgu sai dai in misali kana yin arwalla sai ruwan ya tuntsire zubi ko ya kare to wannan dan ka je ka ebo wani ruwan in ka dawo daga inda ka tsaya daga nan zaka ci gaba shi ma kuma da sharadi ba a samu dogon lokaci ba inda za a samu dogon lokaci tsakanin zuwa da zaka yi ka dauko din hatta yi ma gabobin da ka wanke a ba har sun bushe wannan ka dai ka saki a banda kun gode ne daga cikin sharadin mi kiran sallah to yanzu ake yin kiran sallah kiran sallah yana da siga guda biyu daya an rawaito shi ne daga Abu Mahzura daya kuma daga Abdullah ibn Abdurrabbah wanda ya mawarkin wanda aka ce ya je koya ma Bilal saboda ya fi shi daɗin sauti kuma mu rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ladanai guda hudu kaga ni za a tambaye mu manzo Allah ladanai ne gare shi mafi yawanci mu da mutanen da suka sani Bilal bin Rabah shi kadai ne mutane suka sani amma manzo Allah yana da ladanai guda hudu na farkon su akwai Bilal bin Rabah shine shugaban ladanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine jagaba Bilal bin Rabah wannan ladanin manzo Allah ne a Madina kuma shi harama manzo Allah ladanci a Makka na biyunsu sai Amaru ibn Ummu Maktum wanda makawo ne shine ladanin manzo Allah makawon nan da ake ba da labari wanda har yazo ne ma mai sassauci cewa gidan shi yana da nisa da masallaci kuma hanya babu kyau da sauransu yace hal ajidu rukhsa yana zai samu sauki manzo Allah ya ce hal tasma'u nida kana yin kiran sallah yace inni la ajidu laka rukhsa indai kana yin kiran sallah yace fa ajib da har manzo Allah ya mai sauki ya ce ka tai ka ji sallah a gida amma daga ba manzo Allah ce da wannan dalili ne daga cikin dalilan da malamai suka ce sallar jami'i wajibi ce in baka yi ba ka saba ma Allah sai dai ni za a baka zanubin rishin sallah a jami'i da za ka yi sallah a gida ko a shagonka sallar ka ta yi amma kuma me kana da zanubin rishin yin sallah a jami'i saboda ita sallar ka zo cikin jama'a kai ita ma farilla ce yin sallah
farilla ne kuma kai ta cikin jami farilla ne kiran farilla bi in kai kade kai gare a gida ka soke farilla sallah amma kuma ana bin ka bashin farlancin yin ta a jami kudi ba makawo ne kuma yace bai da jagora wanda zai mushi jagoranci zuwa masallaci kuma yace gidan shi yana nisa da masallaci na gaba kuma yace ana samun namun daji masu tutarwa akan hanya yace a samu manzalaci indai kana yin kiran sallah dole ka zo dan zan Allah makawo bai da abokin jagora kuma a nesa yake kuma a hanya akwai abubuwan masu tutarwa amma ba a mushi barangwami ba kai kana ganin da idan ka da komai mutum da ma masallaci a kowa gidan ku yake kawai ka zo na kai sallah a gida ko a masallaci shi yasa kenan wannan shine Amr ibn Umm Maktum shi ma ladanin manzo Allah ne to shi wannan tare suke da shi da Bilal a Madina shi makawo ne shi yasa shi ya amce mai lokacin sallah yake tashi yake yin kiran sallah to kaga manzo Allah ladanin shi biyu Bilal bin Rabah da Amr ibn Umm Maktum ladanin shi wannan guda biyu a Madina a Makka akwai Abu Mahzura Abu Mahzura shine yake ce mai Aus bin Mi'yar shi da ladanin manzo Allah a Makka sai a Quba manzo Allah lokacin da ya hijira daga Makka kafin ya isa Madina ya zo na Quba kusan sati guda to anan ya gina masallaci wanda yake ce Masjidul Quba wanda koyon Allah yake daga kaje aikin haji idan kaje Madina ana so kaje masallacin Quba kai sallah nafila manzo Allah ce duk wanda ya sallah nafila masallacin Quba za a bashi ladan Umara wannan shine awwalul masjidin ussisa fil Islam farkon masallacin da aka gina a musulunci shine farkon masallacin da manzo Allah yake saboda kafin ya zo Madina ya gina masallacin shi ne da fara gina masallacin Quba shine Allah ya ce la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin haqu an taquma fi shine masjidul Quba shi yasa za a tambaye ka farkon masallaci ne manzo Allah ya gina shine masallacin Quba to anan manzo Allah yana da ladani ana ce mai Sa'adul Qarz sunan shi Sa'adul Qarz to wannan shine ladanin manzo Allah guda hudu siga kiran sallah guda biyu ce aka samu shi wancan Abdullah ibn Abdurrabbu kiran sallah da aka koya mai shine mutum zai ce Allahu akbar Allahu akbar murki kana yace Allahu akbar Allahu akbar kararraba su Allahu akbar Allahu akbar kuma kana yace Allahu akbarul hikai wasl ne yazo ne zaka hada shi kuma haka aka fiso a larabci kace Allahu akbarul Allahu akbar kenan zaka hada rawun din nan da Allahu shine yake cewa wasl ne yazo zaka hada shi shi aka fiso tunda liaison ko an faransi in ka dauka misali a ce ma n 11 da n 11 da n 11 wani ai da kawo ka ce n 11 ko an sauna kaya da sauran ka amma ka ce n 11 kaga wannan kai liaison ne to shi ma haka nan Allahu akbar Allahu akbar babu lafi amma me yafi Allahu akbar Allahu akbar yake wasu idan mutum zai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar su hudu zaka maimaita shine abin da aka rawaito daga hadisin Abdullah ibn Abdurrabbu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar su hudu sai ka ce ba tare da ka tsaya ba ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنا شيني أبونا كروتو دك عبد الله ابن عبد ربه wannan shine nau'i na harko na kiran sallah nau'i na biyu shi kuma daga Abi Mahzura aka rawaito shi wancan ladan na manzo Allah na Makka shi kuma ana yin abin da ake cewa at-tarjiya me at-tarjiya ace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabbara su hudu naka wannan kabbara su hudu sai ai kasa da murya ai ace ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ko ne so bibi kasa da murya can kuma kai shi a hutuwa ka daga murya ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah har zuwa karshe to yanzu kuka lura zamu ga akwai masallatan da su kawai irin wannan kadai suke yanzu kuka diba da irin masallatan mu haka zo kiran sallah
wasu zaka aka zo daga ladan yace Allahu akbar Allahu akbar duk da ana samu wasu na kuskure kabbara bi suke hudu ne yazo a cikin hadisi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ku wasu hudu sai aji ladan yayi shiru wasu bai ce ba san ba ma me ladan yake wadi shine yake ce at-tarjih din ma'ana yana ce ashhadu an la ilaha illallah ne so biyu da ashhadu anna muhammadur rasul amma a kasa da murya ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah ashhadu anna muhammadur rasulullah san kuma sai daga murya ashhadu an la ilaha illallah wasu dauka kamar gargajiyanci ne wannan ya tabbata hadisi yana cikin hadisin sunan abi dawud da nasa'i da ibnu majah da imam ahmad duk rawaito shi hadisi ne ingantacce daga sahabi abi mahzura shi ma na warkon kuma da muka yi zaka wasu kuma sun suka zo kullun shine kai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ba a jin wannan ba sai an tarihi ashhadu an la ilaha illallah to abin da yake malami suka ce tun da biyin duka sun tabbata ga manzo Allah abin da za a yi kai ai at-tanawwu caccanzawa yau kai wannan gobe kai wannan kuma wannan shi zai nuna ko ne amma mu da aka samu kuskure amma mafi yawanci ladani ba zuwa ba suke karanta ba kai ga wani masallaci shi wancan kadai yake sai a ringa gani kamar shine kawai inganta su ma wancan kadai wancan suke sai a ringa gani to sai ka hada su duka biyu yau kai wannan gobe kai wannan aka ce lahiya ka ce duka ya tabbata daga manzon Allah shi wannan wanda ake tarji hadisin abi mahzura ne yana cikin sunan abi dawud da nasa'i da ibnu majah shi kuma wancan daga abdullahi ibnu abdurrahman duka sun inganta kene a ringa tanawu modification yau kai wannan gobe kai wannan sai a ringa caccanza saboda aka samu ibada sun zo kalaluwa daban-daban daga manzon Allah kuma dai sai inganta caccanzawa ake misali tahiyya in muka zo karatun tahiyya za mu zo mu gani nau'in tahiyya da ya tabbata daga manzo Allah sun kai guda bakwai duka za mu zo mu karanta su duka sun inganta salatin manzo Allah salati ibrahimiya ya kai guda tara wanda ya inganta daga manzo Allah salati ibrahimiya da salo daban-daban rabbana walakal hamdu guda hudu ya tabbata daga manzo Allah rabbana walakal hamdu rabbana lakal hamdu allahumma rabbana walakal hamdu allahumma rabbana lakal hamdu hudu dan abin da yake so ka dinga caccanzawa in za a yi sallama a sallah shi ma nau'i hudu ne ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah dai kenan ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum na hudu assalamu alaikum bangaren da muka dai duka ya tabbata to abinda ake so ka ringa caccanza kai wannan yau kai wannan kai wannan to shi ma ga kiran sallah sannan na uku abin ne ya tabbata daga manzo Allah akwai wanda ake tarji akwai wanda ba a tarji abu na ƙarshe da za mu tsaya a kan shi kurakuren da ake samu ladanai suna yi a kiran sallah na farko akwai masu ya Allahu aja alhamzan nan to wannan ana ce mata hamzatul istifham a larabci interrogation ne kake ma'ana tambaya ce kake Allahu akbar wai shin Allah ne babba kaga matsala ce amma mu rishin sanin larabci ne janyo mana haka kawai kaji mutum ya zo ya ce Allahu akbar ma'ana tambaya ce kake wai shin Allah ne babba kaga matsala ne kenan ba a jin alhamza Allah na biyu ba a jin alhamza akbar ba a ce Allahu akbar nan kuma kana cewa Allah shin shine babba kenan ba a jin Allah kuma ba a jin akbar kenan abinda ake cewa Allah ba a jinta Allahu akbar Allah shine mafi girma kenan ba a ce Allahu kuma ba a cewa akbar ba a jan wannan alhamza din na gaba alifun din da yake tsakanin ba'un da ra'un ba a ce Allahu akbar in ga ce Allahu akbar akbar jam'i ne na kabara kabara a larabci shine ganga kenan kaga fasara ba za ta yi kyau ba Allah ganguna kace shi an ce Allah babba kai kuma kace shi yasa nace muku duk yana daga cikin rashin sanin larabci kurakuren da ake saboda mi in ka ce akbar ai ba ɗaya muke da akbar to yadda pronunciation din ya canza signification din ma ya canza tunda ai da akbar ba ɗaya bane ba ko a wajen fulici to in ka ce Allahu akbar ka ce Allah ganguna wal iyazu billah kenan ba a jan wannan kuma akwai masu ya Allahu akbar wannan kuskure ne a larabci laraba suna da ka'ida suna da regal al'arabu la tabda'u bisakinin wa la takifu ala mutaharrikin wannan regal ne murge laraba ba su harafi furici da magan da harafi mai tarmi kuma ba su tsaya akan harafi mai motsi ai in kadi ba a wasala Allahu akbar dan ma ci to wasu sai su ce Allahu akbar ba a wadi ta za ka yi Allahu akbar in kaga an wadi harafin karshe to yayi da fatatani ne gare shi ko alifu ba ce Allahu akbar to akwai lalle ne za ka yi sai ce Allahu akbar Allahu akbar wannan kuskure ne. Allahu akbar, Allahu akbar. Wajen ashhadu akwai mace ashhadu, shi ma nan kana interrogation ne, tambaya ce kake. Wai shin ina shaidawa babu abin bauta ne da gaskiya sai Allah? Kaga nan tambaya ce kake, ba ta ashhadu. Haka akwai mace ashhadu alla ilaha, ilaha Allah daya. In kace ilaha ka mai da shi diyal biyu kenan, musanna ilaha ka kame alifu at-tasni ake cewa da larabci. Kenan daga ce ashhadu alla ilaha, ka ce ina shaida da alloli biyu. Yasa kun ga duk akwai matsalar shi san da larabci. Ashhadu alla ilaha baja, kenan ashhadu alla ilaha illa Allah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Da kuma mace ashhadu anna muhammadun, wannan kuskure ne a larabci, ba ce ashhadu anna muhammadun. Tunda nan ismu inna ne, ismu inna a larabci a nahwu mansubi ne, wannan abu ne na grammar arab. Sai ka karanci grammar arab zaka san wannan kaida da ake cewa ismu inna da khabaru inna, to dole ka san larabci. Ba ce ashhadu anna muhammadun, sai dai ashhadu anna muhammadan rasulullah. Hayya ala salat, akwai masu cewa hayya, to babu alifin tsakanin ha'un da ya'u. In ka ce hayya, to wani ma'ana ce daban, ba hayya ba ta zuwa ba ce ba. Akwai masu cewa hayya, babu alifin hayya, ba a ce ha, saboda in ka diba hayya babu alifin tsakanin ha'un da ya'u. To akwai masu cewa hayya, wannan kuskure ne, hayya ba hayya ba, saboda in ka ce hayya wani signification ne daban. Na gaba kuma akwai masu ya hayya, su ma yawon nan gunna a larabci harafi biyu kaɗai ake musu gunna, aka musu shadda. Wannan kuma ya koma ilimin tajwidi, a ilimin tajwidi na karatun alkur'ani da na larabci harafi biyu ake musu gunna, aka musu shadda, da nunun da mimun. Kisa za mu ga littafan tajwidi za ka ga an sa hukumin nunu wal mimu al mushaddadataini, hukuncin nunun da mimu idan aka musu shadda, hukumuwa gunna. Misali kama amma, kaga tana shaida ko, to zaka gunna amma yadda sa'alu, haka innal ladzina amanu. To amma in ba nunin ba ko ba mimin ba, duk wani harafi a cikin huruful ja'iyya in aka mai shaida ba a mai, ba a mai gunna. To akwai ranar da suke cewa hayya ala sala, to kaga wannan kuskure ne, ba a yi, ba a yi, ba a yi, ba a yi gunna, kawa hayya ala sala, hayya ala sala, ba a cewa hayy, ba a yi gunna, wannan kuskure ne. Hayya ba a ja, hayya ala sala, hayya kawai, hayya ba a ce hayy. Na gaba akwai masu hayya ala sala, lamun ɗaya sama ta shadda, asali lamun ɗin ba ta shadda, hayya ala sala. To sai su ce hayya ala sala, ya sama lamun ɗin shadda. To sala da lamun ɗin aka mata shadda ma'anar shi wuta, ana kiran mutane ce hayya ala sala ku zo zuwa ga sallah, kai kuma ka ce hayya ala sala ku zo zuwa ga wuta, kaga matsala kenan. Na biyu kuma akwai masu cewa hayya ala sala, akwai ta'un marbuda takuri, sai ka ajiye lumhashi, hayya ala sala sala, hayya ala sala. To an kace hayya ala sala, shi ma nan ba sallah bace ba, idan dole ka ajiye kirji hayya ala sala, akwai ta'un a gashi, hayya ala sala, sai ka ajiye kirji, amma ba hayya ala sala. Akwai masu hayya alal falla, falla daji, shi kuma alfala ana ne rabo, hayya alal falla ku zo zuwa ga babban rabo, kai kuma kace musu hayya alal falla ku zo zuwa ga daji, kaga akwai matsala. Haka Allahu akbar, Allahu akbar har zuwa la ilaha illallah. Kenan wannan dai kaɗai ne daga cikin kurakurai da ake samu wanda ladani suke. Yanzu da muka yi bayani akan kiran sallah cewa abinda ladan ya hodi zaka hodi, a cikin gabobi guda biyar har yanzu a gaba ɗaya ce miki, ka waɗi kwatankwacin abin da ladan yake waɗi, sai a wajen waɗin shi hayya ala sala da hayya ala fala, dan za ka ce la hawla wala quwwata illa billah. To akwai at-taswib, at-taswib shi ne waɗin as-salatu khairu minan nawmi, a lokacin kiran sallah na asuba. To idan aka ce as-salatu khairu minan nawmi, me za ka ce? Kai ma za ka ce as-salatu khairu minan nawmi, saboda maza Allah ce irin abin da ladan ya waɗi shi za ka waɗi, inda aka exception aka yi togaciya wajen hayya ala sala da hayya ala fala. To akwai abin da aka rawaito cewa wai mutum ya ce sadaqata wa bararta, wannan bai inganta ba, ba a ce sadaqata wa bararta, wannan bai inganta daga manzo Allah ba, kai ma za ka ce as-salatu khairu minan nawm. Haka wajen qadqamati salat, qadqamati salat, a wajen malumin da suke ganin za ka iya maimaita abinda mai tare iqama yake. Akwai hadisin da aka, akwai abinda aka rawaito cewa manzo Allah ya ce wai ka ce aqama hallahu wa adama, shi ma wannan bai inganta ba. sai ma zaka ce qadqamatis sala qadqamatis sala kenan wannan shine a takaice gaba ta farko daga cikin abubuwa guda biyar da ake son mu kiyaye na ladabba lokacin da ake kiran sallah mutum ya wadi kwatankwacin abinda sai yake fadi da kuma yake da suna yadda ake yin kiran sallah kenan insha Allah wai satin gaba in yazo zamu bayani akan sauran ladabban guda hudu da ake son mutum ya kiyaye fata abinda muka faɗa na daidai Allah sa ni tare Allah da a cikin kuskure tantaba harshe Allah ya yafi mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh